Kamar yadda kamfanonin wayar sadarwa suka sanar ta hanyar sakon text din da suka aikewa masu amfani da layin wayar tafi da gidanka a farkon watan nan na Janairu, sabon farashin datar internet ya fara aiki a ranar Lahadi 15 ga watan da muke ciki, inda aka lura da ƙarin kashi 50 zuwa 70 daga cikin 100, matakin da ya jefa dimbin mutane cikin halin zulumi. Ga wasu mazauna birnin Yamai da na tuntuba kan wannan lamari.
Talaka nake cikin taji, yo Allah ya sa, yana samun dan uwan shi da a Amurka waya, yana sauraron shi ta WhatsApp dalilin internet, kuma yo a zo a ce wannan internet an karamta kashi nawa sama da 100, don haka zan diba shi.
A ya san kamar jini da tsoka, saboda a yau internet ɗin in baka da ita zaka ji kawai cikin kanka da akwai wani abu wanda ya rage maka.
Shugaban kungiyar Rapdap ta matasa masu aiki da yanar gizo-gizo Awal Umaru Ibrahim na da damuwa akan koma bayan da matakin zai haddasa wa harkokin matasa.
Yo in kun duba kasar mu ta Niger, mutane kalilan ne suke iya kashe dala 100 da ini, kenan waga doka da an ka kara kudin na internet za ta iya kawo kikas. Tunda wasu matasa suna unwani da yanar gizo-gizo don su yi saidawa.
Kusan komai na sha'anin karatu a yau, musamman a jami'o'i, kan gudana ne ta hanyar internet, sabili kenan dalibai ke korafi da karin kudin data.
Tunda yau duk wani dalibi da yake etude superior karatu mai zurfi zaka same shi yana yawan yin research akan abin da ya shafi karatun shi, dan haka wannan tsari bai mana ba abu bane da zai gyara mu, sai mai maido mu baya.
Mu in son samu ne gwamnati ya diba muna tattauna a gani yadda za a yi a ɗauko mana mataki biskan wannan al'amari. Talakawa ne ake kowa ke ɗauka abu yana unhani da shi a kuma a ce haka za a yi, haka za a yi.
Kamfanonin wayar sadarwa a sakon text ɗin da suka tura wa jama'a sun danganta ƙarin farashin da abin da suka kira sabuwar dokar ƙayyade kuɗin internet da hukumar zuba ido a kan sha'anin yanar gizo, wato RCEP ta kafa. To sai dai wani jami'in ta Malam Tahiru Masaudu ya nisantar da hukumar ta RCEP da hannu a wannan lamari.
La loi 2018-45 portant réglementation des communications électroniques au Niger prescrit la liberté de fixation des tarifs par les opérateurs.
Yana mai cewa dokar shekarar 2018 ta baiwa kamfanonin wayar sadarwa cikakken ƴancin ƙayyade farashi, saboda haka babu hannun RCEP a wannan ƙari. Abin da ya faru shine bincike ne da muka gudanar ya bamu damar gano cewa kamfanonin waya na yawaita fakewa da tsarin bonus da nufin kiran kasuwa. A yadda abin ya tsananta, ba za a iya fayyace zahirin wainar da kamfanonin ke toyawa ba, ballantana a san girman cinikin da suke samu. Sannan ba a san nawa ake tatsar masu amfani da waya ba idan aka ba su bonus, shi yasa muka buƙaci su koma kan hanya, amma babu inda RCEP ta umarce su tsawwala farashi.
L'ARCEP n'a aucun pouvoir à fixer les tarifs publics à la place des opérateurs.
Ganin yadda jama'a ta fusata akan wannan batu, har wasu kungiyoyi suka fara kira a kauracewa sayan data, yasa shugabannin hukumar RCEP da na kamfanonin wayar sadarwa suka gudanar da taron gaugawa a jiya Litinin, inda ƙarshe suka sanar cewa sun fahimci juna a bisa sharaɗin kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.